back again. He's gonna present you the leader of Korea, taking out of his IBA protection. So keep on listening and keep on texting.
A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin ɗaya daga cikin mawaƙan K-boy Hassan Muhammad Awad wanda yake ya daina waka da matan sha'awa ce ta kai shi ga harkar waka ko me dalilin da yasa ya fara waka da kuma dalilin da yasa ya dakata
a dai da an fi sani na da Hassan da cikin mawaƙan K-boy
K-boy sai aka yi aka fara waka a wancan lokaci
to kawai sai isa shi ita waka mutum da take kila ko yana da wanda yake ganin yana dan kwaikwaya ko yana sha'awa wurin sa kaman Tupac Shakur haka a lokacin muna secondary school so din ne zai isa ta da lokacin Tupac Shakur na ji ina da sha'awa akan irin wakokin hip hop ko in ce wakokin rap da hamma na dan fara muka dan haɗa wasu abokai na lokacin muna secondary school muka dan fara kaman wasa haka har muka zo muka haɗa group mai suna K-Boys
a wannan lokaci muna da shekara shekara nawa
so kamar gaskiya kin ga dai kamar 2005 da 2006 daga wannan lokacin muka fara lokacin ina secondary school har lokacin da na gama muka to muna yi dai har zuwa lokacin da kuma na daina zuwa kiɗa
me yasa ka daina
to dan
da kafin a cika kun mu zo gabar da me yasa ka daina waɗanne irin waƙoƙi ne misrar wuri san da ke so
waƙoƙin ai a lokacin nan ke bu gaskiya ba su faɓoyayyu bane akwai waƙoƙi da dama kamar wata waƙar muka taɓa yi mai suna kariya wanda take magana akan kaucewa samun kariya ga cuta mai karya garkuwar jiki da kuma faɗakarwa akan wasu abubuwa na lafiya mun yi waƙa mai suna nasiha
a rera mana faifi na shi kariya
to gaskiya tunda nake na daina waƙa nayi wa kaina wani
ai tunda ba ma shi ne wani ka ce tunda ba shi
ina ganin malama ba na samu Allah ke daga wannan layin nayi wa kaina wani alƙawari ne akwai mai gida na wanda shi ne jagora na a duk wayannan abubuwan wato Professor Abdullahi Ubadamu shi kansa ya sha sa'an da yi irin za a yi wani abu dan dai a dantina baya amma dai haka yake hakura tunda na ce na bari in dai tawa ce to ba za a ji a wajen ba sai dai amma an tawa shi ana yi zan iya biyu na ta yi min daɗi amma tunda shi na bar wannan layin to na bar wannan
to me ne dalilin da yasa
na bar layin shi ne magana ta gaskiya ni farfura ban ɗauki waƙar dan nan gwamnati da saboda ko abin da kuma yanzu mai da kaman kasuwanci na ɗauke da kawai abin da turanci cewa passion kawai irin abin da na burgewa na sha'awa zuwa wani lokaci daman ina da wannan burin a zuciyata zan daina yi kuma da burin ya zo a rediyo ma aka shirya ne cewa a daga yau ni wani na dina a daga cewa sunan da ke amfani da shi a lokacin ana kira da Hassan M. Sharif shi ma na canja shi na koma asalin suna da sai kan takarduna na makaranta na koma Hassan Awwal Muhammad
to shi Hassan M. Sharif din daga ina ka samu shi
a to sunan mahaifina ne Muhammad Sharif so kuma sunan ina ka samu sunan Muhammad kin ga aka ce Hassan Awwal Muhammad to shi wannan awwalin yayana ne ko mu ɗaya ba mu da shi to kuma gaskiya tunda mahaifina ya kai shekara kusan 30 da abin da su ina karbi yau su ina yaro amma dai na san shi to daga baya da za a secondary a primary school wanda ya je kai ni sai ya amfani da wannan sunan na Awwal Muhammad Hassan kawai Awwal kawai to daga baya kuma da naji malamai suna cewa ba daidai bane a nan amfani mutum ya amfani da sunan wani gana mai kansa sai na canja sai na ƙara wannan Muhammad din naje nayi court wannan akai da ake yi wannan court da mai da sunana Hassan Awwal din yana nan amma sai na ƙara Muhammad din sai zaman ta komai nawa da wannan sunan yake tafiya
a shekara a wace shekara ka daina waka
ina ga dan na daina waka kamar yanzu mai shekara ta 2017 to idan kika kirga baya zai ta kamar shekara 6 zuwa 7
kai waƙoƙi kamar
guda nawa so mun yi album mai suna nasiha kuma akwai waƙoƙi a tsalla kamar guda 8 a cikinsa a wannan lokacin banda kuma abin da ake kira featuring wanda mawaƙin zai yaga ya ceka mun yi waƙa da IQ mun yi waƙa da mawaƙa dai haka dai ɗan dama da wanda suke mawaƙa rap a lokacin mun yi waƙa da su
kuma waƙoƙin da kuka yi wani irin saƙonni
suke so waƙoƙi kisan dai shi da rap duk inda za ka yi a duniya ko a duniyar rap ɗin wato America inda yanzu suke tashi a harkar za ta ga kawai waka wani abu ne na kowa na gasa ma ne na cewa ni ne kaza dama shi rafa ga baki ɗaya rafa haka yake ni ne mai kaza ni ne mai kuɗi ni ne mai ɗan mata idan kuma aka zo ɓangaren harkar wani abu da ya shafi ƙasa ko harkar take haƙƙi za ta ga mawaƙa suna rafa suna ba da gudunmuwa yanzu ka ɗauki waƙoƙin wani mutum mai magana a farko shi Tupac ya waƙoƙin sa hanyu ina jin akwai manyan jami'ai na duniya da suke nazari akan saboda akwai abubuwa da ya magana akai na jan hankali a takaice ran iya cewa waƙoƙin mawaƙan America sun bada gudunmuwar cin zaben baki a Amerika ban Barack Obama so irin wannan abubuwan zaki ga suna kokarin su ringa cin su ringa wayar da kai su ringa nusa da gwamnati da wasu abubuwan sai ganin cewa wannan ba daidai bane ake yi ai kaza ai kada ai kaza
to madalla ga hira ta dauko dadi ne sauraro ya tana mako mai zuwa domin jin ci gaba da hirar mu da Hassan Muhammad Awwal daya daga cikin kungiyar K-Boys a da Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria
This song is to tell the small people nationwide more about HIV/AIDS. We are advising everybody to stay away from the virus. Be prepared.